You need a bit of peace in your life. Who makes the answers? Boys. Polyocracy. Need answers. Who makes answers? Long horn. Long horn greed. Long horn. Long horn greed. Da 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 da